Mr. Speaker, I think breach of the Constitution is gross misconduct, as I've said, and the penalty for gross misconduct within the Constitution is clear. Section 188 of the Constitution stipulated totally.
Budgets are not being funded, and the consequence of this is a breach of Constitution, breach of law. And what else? The best way is for the people concerned to really resign immediately.
Wasu 'yan majalisar dokokin jihar Lagos kenan ke bayani game da matakan da suke shirin dauka na tsige gwamnan jihar Lagos Akinwumi mai Ambode bisa zargin da suke masa na kasa gabatar da kasafin kuɗin bana akan lokaci a wani zama da 'yan majalisar suka yi a jiya dai daya bayan daya akasarin 'yan majalisar sun bayyana buƙatar tsige Akinwumi mai Ambode har ma da mataimakiyarsa da kuma daukar matakai na dakatar da wasu kwamishinoni da suka hada da na kuɗi bisa zargin da 'yan majalisar suke musu na kasa gabatar da kasafin kuɗi na bara akan lokaci. Ko da yake dai daga bisani kakakin majalisar dokokin jihar Lagos Honorable Mudassiru Obasa ya bayyana wa 'yan majalisar cewa kamata ya su baiwa gwamnan lokaci ko kuma damar gabatar da uzurin da ke gabansa domin jin dalilan da yasa ya kasa gabatar da kasafin kuɗin akan lokaci kamar da aka saba. Wannan takun saka dai ya samo asali ne ana gab da fara zabe na fidda gwanin na takarar mukamin gwamna a zaben da za a gudanar a watan gobe, yayin da 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Lagos da ake ganin suna rawa ne da bazar daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC na ƙasa Asuwaju Ahmed Bola Tinubu na hana Akinwumi mai Ambode sake tsayawa takara na gwamna a jihar ta Lagos, abinda ke zama karo na farko a tarihin demokradiyyar Najeriya yanda gwamna mai ci kirikiri za a hana shi sake tsayawa takara a karo na biyu. Naje ta bakin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan kace na ce da ke wakana tsakanin 'yan majalisar dokokin jihar ta Lagos da kuma gwamnan jihar Akinwumi Ambode.
Game da abin da Punch suka nuna, sun nuna cewa Ambode ayyukan da ya yi a Lagos ya kashe kuɗi ne bisa ga rashin bin ka'idodi aiki da kuma yanda ya kamata a kashe su. Kuma suna zargin shi game da abubuwan da ya shigo da shi Abuja din ba su gamsu da shi ba. Amma tun asali dama ni na san Ambode akwai aikin da yake ma NPDP a ƙasa, tunda ba aka koyi mutum za a ce wai an janye shi ba, ya ba Sanwo-Olu dama ya fito da sannan ya ce ya yadda haka kawai na ciki na ciki ne.
Kuma a gaskiya gwamnan jihar Lagos rashin ba da cikakken goyon baya da yake yi ga wannan campaign na wannan lokaci abu ne da ainihin bai kyautu ba. A shawara ta gare shi kamata ya mai da komai ba komai bane, ya san kuma mulki na Allah ne, Allah ne yake ba da shi ga wanda ya so, yake ana mulki ga wanda ya so, wanda shi ana sama farkin tun da yake bai taɓa tunani ko farkin zai taɓa zama gwamna ba. Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya samu ya ce zo ka zama gwamna.
Daukan wannan mataki na fara tsige gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ne ya biyo bayan gabatar da rahoto ne na mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Wasiu Oshinlokun Sani ya gabatar wa majalisar, wanda ke da nasaba da kasafin kuɗin bana, inda kuma suke zargin gwamnan da kashe wasu kuɗaɗe ba tare da gabatar da kasafin kuɗin na bana a gaban majalisar ba. A ƙarshe dai wasu 'yan majalisar irin su Honorable Akin Bello sun yi kira ga gwamna Akinwumi Ambode da kuma mataimakiyarsa da su hanzarta miƙa wasiƙarsu ta barin aiki kafin 'yan majalisar su ɗauki matakin da ya dace a kansu. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.